I was into a fix, though, never like that. Rip by Addy Io. Oh, la la da 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 la la 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 da da. Us, me and my brother took a page and a shovel and we went all the lot to the old and the wall and the old and the wall with the hobnail boots that your father wear. Da la la da 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 la da da la da 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 da